babu ta da ake gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20. A jiya kungiyar kallon kafa ta Middlesbrough ta yi canjarwa da kungiyar kallon kafa ta Leicester City da ta tashi babu. Eh wato ko ta samu nasarar doke ba hamdan ne da ci 2-1 yayin da Manchester City ta samu nasara akan Burnley da ci 2-1. Sunderland kuwa ta tashi 2-2 tsakanin da Liverpool yayin da West Brom ta lallasa Hull City da ci 3-1. West Ham kuwa ta saka shi hannun Manchester United ne da ci 2-2. A saman teburin na Premier League ko kungiyar kallon kafa ta Chelsea take jan ragama a wasan 19 da ta yi inda take da maki 49. Liverpool tana mataki na 2 ne da maki 44. Manchester City tana mataki na 3 da maki 42. A kasan teburi kuwa Sunderland tana mataki na 18 ne da maki 15 yayin da Hull City take mataki na 19 da maki 13. Swansea City kuwa tana mataki na 20 ne da maki 12. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa da san Premier League da kungiyar kallon kafa ta Bournemouth za ta karɓi Arsenal da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Nigeria. Crystal Palace kuwa za su fafata da Swansea City yayin da Stoke City za su karɓi Chelsea Watford misalin karfe 9 na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad. Idan muka tsallaka ɓangaren hada-hada da zai kan wasan kallon kafa na duniya kuwa kungiyar kallon kafa ta Manchester United tana zaune cikin wasan Real Madrid mai suna James Rodriguez. Ana ganin Manchester United za ta kashe gungurin shirkuri har fan miliyan 50 domin sayan ɗan wasan. Har iya layin kungiyar ta Manchester United na zaune cikin wasan gaba na Tottenham mai suna Harry Kane akan kuɗi fan miliyan 80. Everton na neman ɗan wasan baya na Manchester United mai suna Christian Smalling yayin da PSG take zaune cikin Luis Dragula da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Wolves ɗan shekara 24. Da haihuwa. Arsenal ta ce za ta ƙara tsawaita kwantirakin ɗan wasanta mai suna Jack Wilshere ɗan shekara 25 wanda kwantirakin da zai kare a shekara da za mu shiga. Sai dai Arsenal ɗin tana buƙatar ɗan wasan mai ƙara rataba hannu na tsawon shekaru 3 masu zuwa. Paul Clement kuwa ya amince da zai zamo mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Swansea na tsawon shekaru 2 masu zuwa. Huta lafiya.